ni kan ya boss boy keji da barnanan ne garin madama kauye ne
biza in ka shigo garin mu biyu ka shiga dambuwa ka shiga cikin Maiduguri ba kaman kana Dubai bane
ci
haka buka saba yawa re ci 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 in kun shigo garin mu sai kun koka in kun shigo garin mu sai kun koka sai kun sara sai kun koka sai kun sara Barno ba kauye bane Emana Barno ba kauye bane Barno ba kauye bane Gamusu Barno ba kauye bane Barno ba kauye bane mutumi na kashigo mun na maka Las Vegas cikin Maiduguri sab sab ba kariya mutu kashigo ka shiga cikin Lagos gwamnati na biya jiya kashin ya bani miliyan 1 din miya anan na mana so manufan mu na ta bone to wuce fadi muna ta go Sisi suka da mu muke mu fadi kula yau me muna fita muna ta party la 247 mutumi ne muna bone har ka kawai babe ga masa kati we come to Borno gari aziki ka shiga siriri ka fita da ciki I'm telling you niggas wallahi mu ne muke sarrafa su ta su dan ciki ga Lagos road to Dambuwa road you ne met to Bagaro daga matukanari to chajari polo post office how down to Maiduguri muna da basali mu ne na asali muna da kwararin boko da masani kan da makasani hajjara ta sani bugu da kari gari mu da tasiri un kun shigo garin mu sai kun koka un kun shigo garin mu sai kun koka sai kun sara sai kun koka sai kun sara barno ba kauye bane barno ba kauye bane emana barno ba kauye bane barno ba kauye bane ga musu barno ba kauye bane I'm the hottest in my city in the shigo shigo I'm say the messages haka muka saba ba ma chidin ma me chilling na mu sai a chat series ba ma fada ba ma sage a hot so noise but nothing to shake me in the pito suna mini maraba kuma yan mata suna ta rush to shake me so ka ga chilling a lachi muna cin fara da yachi food expo su mana siza zan poso da Nicki Minaj wallahi fa Borno ba kauye bane malan cikin garin mu ba bola bane zo mu je ko fashe ku pina cuz the shari ton tole ka sara ka gudu like marathon dawa tu boss boy I'm simple like one and two ciki da sabta ai bata tu muna hosu muna noma muna kap tu ba kariya ina basu kida ko wace kari kace hira na ake daga Maiduguri kano to sariya kamar lariya ni ne mai tace su ta be mariya ni ne kade ne ce kace su wani malaria diga un kun shigo garin mu sai kun koka un kun shigo garin mu sai kun koka sai kun sara sai kun koka sai kun sara barno ba kauye bane barno ba kauye bane emana barno ba kauye bane barno ba kauye bane ga musu barno ba kauye bane
Mix and Master by KDS.
Super branded bus bar made in Maiduguri. I guess I told you, bro. Haka muka saba.